dubun dubatar jama'a ne suka halarci babban filin wasan Dan Anyam da ke Owerri, babban birnin jihar Imo, domin rantsar da tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai ta Najeriya, Honorable Emeke Hedoha, a matsayin sabon gwamnan jihar Imo. A jawabinsa na farko, Emeke Hedoha ya shaida wa al'ummar jihar da kuma sauran jama'ar da suka garzayo domin bikin cewa,
"Our mission is to rebuild, reposition and transform Imo into a modern ecosystem for education, agriculture, industry, tourism, culture, sports, entertainment."
Yace manufarmu ita ce mu sake gina jihar Imo, mu sake fasalinta, mu kuma mayar da ita cibiyar ilimi, noma, masana'antu, yawon bude ido, al'adu, wasanni, nishadi, inganta baiwa, kimiyya da fasaha, da kuma yin amfani da albarkatun kasanmu don kirkiro damar raya tattalin arziki da kuma inganta rayuwar al'ummarmu. In yadda haya dai bayyana kudurori kimanin 15 da gwamnatinsa za ta cimma a cikin shekaru 4 masu zuwa, ciki har da samar wa matasa abin yi, da tallafawa mata, da samar da tsaftataccen ruwan sha, da inganta ilimi, noma, tsaro, da dai sauransu. Yayin da wasu kuma suka tofa albarkacin bakinsu da cewa,
"I like what is happening today. This is what is expected."
Kwamrat Kwakwara kenan na cewa, "Ina son abin da ke faruwa yau, kenan abin da muka roƙa, kuma shine abin da muke ta ƙoƙarin gani, wato kubutar da jihar Imo. Muna so a dama da talaka, kuma mun san cewa matsayinsa na gogaggen shugaba, Emeke Hedoha zai dawo da martabar jihar Imo." Sai kuma Ngozi ta ce,
"Obi jayin ma, ilari ya yi ga hun crowd."
Muna farin ciki, idan ka duba za ka ga dubun dubatar jama'a. Kowa na farin ciki da cewa mun samu sabon gwamnati, amma fatanmu shine kome ya gyaru, kada a koma gidan jiya. Wannan karon ba ma so mu yi kuka, muna so mu zama masu farin ciki. ‘Ya’yanmu su samu isasshen ilimi, kuma ya zamana duk aikin da za a jihar ya zamana kwarai. Ba ma son ayyuka marasa inganci, kuma mun yi imani cewa jihar Imo za ta gyaru da zuwan Hedoha.
Our governor has responded. I'm very, very happy because power has changed hands.
Muna alike ciku ya ce, "An rantsar da gwamnanmu. Ina farin ciki sosai saboda an canza gwamnati. Kamar yadda muka sani, Hedoha gogaggen shugaba ne, na kuma san cewa ya shirya sosai don riƙe wannan mukami. Shawara ta ita ce tabbatar cewa ya tattala da ɗan kuɗin da aka bar masa a Baitul Mali."
Ni ne Alhaji Abdullahi Jara daga nan Owerri. Hatsun da aka yi na tsarar tsarar babbanmu, gwamnan mu Isa Ado Onubu na kai doa, gaskiya mai murna da shi gaba shi da mu wahala cikin wannan gwamnati da wuce ina. Amma alhamdulillah, Allah ba in na kashi wacce na kware. Wannan ne shugabanci da ba ima gaba shi da kowa da kowa ya ɗauke shi abubuwa da gida gaba shi.
Alfonso Sokori Gwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.